demokradiya a yau. Cikin shirin wa yake da iko a jihar Rivers ne bayan da kotu ta soke zaben gwamna Wike. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba, kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Suleiman Ambrusa ta soke zaɓen gwamnan jihar Rivers ɗin Yeso Wike ranar 24 ga watan Oktoba daga birnin Abuja. Shi dai alƙali Ambrusa shi ne mai gurbin alƙali Mu'azu Findiga, wadda shugabar kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya Madam Bulkacuwa ta cire shi. Bayan ta cire shi ne kuma muke kyauta zaton ta tsage zaman kotun daga Fatakol zuwa Abuja bisa dalilan tsaro, amma babu bayani kan dalilan da suka sa aka cire alƙali Findiga. Mataki da wasu masu sharhi suke ganin ba a yi wa harkar mulki ta kowane fanni adalci ba, domin rashin faɗin dalilan da suka wajabta a ɗauki wasu matakai sai ya sa jita-jita ta mai gurbin gaskiya har a yi wa wasu rashin adalci. Ga Nasiru da Shimfiɗa.
Babu shakka soke zaben gwamna Nelson Wike da 'yan majalisar jihar 20 da kotun sauraron ƙarar zaɓe ta yi ya sanya jam'iyyar PDP kiran taron zauren shugabannin jam'iyyar, inda jam'iyyar ta yi zargin gwamnatin APC na amfani da kotuna wajen ƙwace mata jihohi da neman maida Najeriya ƙasa mai jam'iyya ɗaya. Gwamna Nelson Wike da yake jawabi bayan sanar da soke zaben nasa da nuna tunda sun ɗaukaka ƙara, yana da yakinin kotu za ta sauya hukuncin alƙalan kotun sauraron ƙarar zaɓe da ya ce an yi musu durmuƙyal. Dan takarar APC da Kuku Fita Said na farin ciki da sakamakon. Shin me ake sa rai ko jama'a ke cewa ne akan wannan hukuncin? Hassan Umar Faruk na daga 'yan jarida da ke halartar zaman kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe da ke zama a Abuja.
Ba wani abu mamaki ba ne, wato bayan da aka soke wannan zaɓe, Nelson Wike ya ɗauka ƙara zuwa kotun ɗauka ƙara, kuma ina ganin kila in ba su samu nasara ba kamar yadda suka yi a waccan ƙarar da suka kai na magana hurumin ita wannan kotu ba ta da hurumin ta zama Abuja har ya kai kotun koli, to ina ganin wannan shari'a ita ma za ta iya kaiwa wannan mataki.
To me yasa gwamna Wike yake ci gaba da zama kan kujerarsa duk da cewa kotu ta soke zaɓensa kuma ta ce a yi sabon zaɓe nan da kwanaki 90? Wannan ce tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman.
Za a samu ansar nan a kashi na 285, ƙaramin kashi na 126 cikin baka da 7 na tsarin mulkin Najeriya, wato kashi 288. Haka kuma za a samu wannan amsa da kai tambaya a kai na waye ke da iko yanzu a jihar Rivers, ƙaramin kashi na 143, ƙaramin kashi na 1 da 2 na dokan zaɓe na ƙasa. Wato, in za ka koma cikin tsarin mulkin Najeriya inda na yi bayani, kamar yadda ka yi bayan ka ambata, shi ne kotun zaɓe tana iya rushe zaɓe na duk wani wanda aka zaɓe shi, ko ɗan majalisar tarayya ko kuma ɗan majalisar jiha ko kuma gwamna, in aka tabbatar da hujjoji cewa zaɓen da aka yi nashi bai ka'ida na shari'a ba. In aka rushe zaɓen wannan gwamnan ko ɗan majalisa, to yana da zaɓi shi wannan gwamnan ko ɗan majalisa, wato cikin kwana 21 daga ranar da aka yanke hukunci ya shigar da ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya, wato Court of Appeal kenan. In ya shigar da ɗaukaka ƙara a Court of Appeal, in ma bai shigar da ɗaukaka ƙarar a cikin kotun tarayya ba, kashi na 143 ta ce in aka yanke hukunci ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba, shi ɗin nan gwamnan da aka zaɓe shi aka rushe zaɓensa ɗin nan zai ci gaba da zama a kujerar gwamna ko ɗan majalisa har sai bayan kwana 21, wato daman da yake da shi na ɗaukaka ƙara ya wuce. Daga ranar da kwana 21 cika, in bai ɗaukaka ƙara ba, dole ya bar wannan kujeran a yi zaɓe ko kakakin majalisa ya ɗau wannan kujeran ya riƙo har ranar da hukumar zaɓe za ta yi zaɓe. In kuma ya ɗaukaka ƙara, kashi na 143, ƙaramin kashi na 2 na dokan zaɓe na ƙasa ta ce zai ci gaba da zama a wannan kujerun har zuwa ranar da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke hukunci akan ɗaukaka ƙarar da ya yi ɗin nan. Wato, kamar nan za mu koma kashi na 285 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ba kotun ɗaukaka ƙara dama cewa daga ranar da aka yanke hukunci, za a yanke hukunci ko kuma a kai ga ƙarshe wannan shari'ar cikin kwana 60 daga ranar da aka yanke hukunci a kotun farko. Wato, in muka duba kamar yadda kai bayani, a jihar Rivers a yanzu haka an rushe zaben gwamna mai ci yanzu Wike, tunda an rushe zabensa bisa ga abin da muka karanta a takardu ya ce zai ɗaukaka ƙara. In ya ɗaukaka ƙarar, to dole sai ranar da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya, wanda take da kwana 60 daga ranar da aka yanke hukunci, za ta yanke hukunci a kan shari'arsa. In ta yanke hukunci, to in an tabbatar da hukuncin da kotun kansa ta cewa rushe zaben da aka yi nan bai ba, to dole sai zai fita ya bar wannan kujerar. Abbe bayanin da ake ta faɗa, tun da ni ba cikin shari'a nake ba, amma abin da muka karanta a cikin jarida ya ce shi ya ɗaukaka ƙara. Amma kamar yadda na maka bayani, ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba, kashi na 143, ƙaramin kashi na ɗaya na dokan zaɓe na Najeriya, kar a samu giɓi, wato vacuum kenan. Gyara da aka yi ma wannan kashi, domin za ka duba sauran dokoki na zaɓe na Najeriya da suka wuce a baya, da tsarin mulkin Najeriya gaba ɗaya, in ka duba daga farko zuwa ƙarshen shi, babu inda aka saka irin wannan dokar. Wato, a kashi na 41 ne na dokar zaɓe, shi ne na 2010 shi ne aka shigo da wannan sabon sashi, wanda ya ce in gwamna aka rushe zaɓen shi zai zauna a kujera, ko ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba, sai bayan kwana 21 lokacin damar shi na ɗaukaka ƙara sai ya yi. In bai yi ba, in lokacin ya yi, to dole bar ofisin bai ɗaukaka ƙara ba.
To, a jihar Rivers, shi kakakin majalisar shi kansa an soke zaɓensa da shi da wasu 'yan majalisa guda 20. Shin idan kwanaki 21 mu'addara kwanaki 21 ko wa'adi ya ƙare na dole Wike ya sauka daga kan wannan kujera, kuma babu kakakin majalisa, na waye ikon hukuma a jihar Rivers za ta faɗa kansa?
Zai koma kan alƙalin alƙalai, wato chief judge na jihar na Rivers, inda babu gwamna, babu mataimakin gwamna, babu kakakin majalisa, ba mataimakin kakakin majalisa, duka an ba sa nan. Babban alkalin alkalai na jiha, amma babu babban alkalin alkalai na jiha, za a samu mai riƙon kujerar alkalin alkalai na jiha, wato chief judge kenan, acting chief judge, shi zai riƙe wannan kujerar har sai ranar da aka yi zaɓe, abinda tsarin mulkin Najeriya ya bayyana kenan.
Haji Suleiman, zan sake tambaya, wato bayan kwana 21 da yanke wannan hukunci, ko gwamna ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba, tilasta ya sauka kan wannan kujera?
In bai ɗaukaka ƙara ba, zai sauka bayan kwana 21.
To,
in ya ɗaukaka ƙara, zai ci gaba da zama a kan kujerar mulki har sai ranar da kotun ɗaukaka ƙara ko kotun ƙoli ta gama sauraron ɗaukaka ƙararsa.
To,
a nan a jihar Rivers, in Wike ya ɗaukaka ƙara, zai bar kujerar ne bayan an gama shari'a a kotun ɗaukaka ƙara, an ce an tabbatar da hukuncin da kotun zaɓe na jihar Rivers ta yi. Amma in bai ɗaukaka ƙara ba, to bayan kwana 21 dole ya bar wannan kujerar don hukumar zaɓe ta yi wani sabon zaɓe.
Kwanaki 35 da suka wuce ne Najeriya ta yi bikin cika shekaru 55 da samun ƴancin kai.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
‘Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ‘yancin ra’ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra’ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha’awa.
Nasaru Adamu Elikaya da fassarar, kuma da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan makon. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasirun da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro Jedone wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.